du'aul musafiri lil muqim, addu'a gabar magana ta 100 kenan. Mutumin da yake matafiyi ne zai tafiya bar jama'arsa a gida, to akwai addu'ar da aka tanadar ya musu. Ba wai shi matafiyin wato shi za a bashi sakon addu'a ba, kusa akwai sakon addu'a da ake bawa matafiyi da Allah idan ka je wuri kaza kai mana addu'a. Saboda annabi ya faɗa addu'ar matafiyi karɓaɓɓiya ce, to nan idan zai tafi zai bar gida za ku yi sallama kamar sallamar da matafiyi zai yi wa mutanen gida, shi ne astaudi'ukumullah alladhi la tadhi'u wada'i'uhu. Astaudi'ukumullah alladhi la tadhi'u wada'i'uhu. Ina bada ajiyar ku ga Ubangiji da kulawar ku ga Ubangiji, wanda duk wanda ya barwa Allah kulawa to wannan abin da ya barwa Allah bai tozarta. Kalmar astaudi'ukumullah tana nufin astahfazukumullahu ta'ala, ina neman Allah ya tsare ku, wannan tafiya da zan yi Allah ya tsare ku ya sanya ku cikin kulawarsa, wanda shi shine wanda in an bashi tsare abu kulawa